I am delighted to be here for the commissioning of yet another important transportation infrastructure, the Kaduna Inland Drive Port, which is the first proper inland drive port to be completed among the 7 earmarked for various parts of the country.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake kaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu dake garin Kaduna, wanda yace ita ce ta farko cikin tashoshi guda 7 da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta shirya kaddamarwa a fadin wannan kasa. Sauran tashoshin kan tudun, inji shugaban kasa Muhammadu Buhari, za a kaddamar da su ne a garuruwan Ibadan, Aba, Kano, Jos, Puntuwa da Maiduguri, waɗanda dukkanin su yace aiki ya riga ya nisa.
In addition to the Kaduna Inland Dry Port, 6 other inland dry ports in Ibadan, Aba, Kano, Jos, Puntuwa and Maiduguri, which have also been gazetted at various stages of completion.
Haka nan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce wannan tashar sauke kayan teku akan tudu da aka kaddamar a Kaduna za ta magance cinkoson da ake yawan samu a tashoshin ruwan Najeriya da kuma kan hanyoyin wannan kasa, wanda hakan, inji shugaban kasa Muhammadu Buhari, zai sauƙaƙa kudaden da ake kashewa ta hanyar sufuri da kuma hada-hadar kasuwanci a fadin Najeriya.
Congestion at the seaport and traffic gridlock in the port complex will be eliminated. Consequently, the cost of transportation and therefore cost of doing business will be reduced.
Barista Muhammad Hassan Bello shine shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a wannan kasa, kuma yayi ƙarin haske game da irin ribar da Najeriya za ta samu akan wannan tashar tudu da aka kaddamar.
Wannan tasha tana da muhimmanci saboda daga nan kana iya cewa kayanka su zo Kaduna, kaga ba sai ka je Lagos ba, an sauƙaƙa ma tafiya Lagos, an sauƙaƙa ma hayar motoci, an sauƙaƙa ma abubuwan sufuri da kuɗi da kuma tsaiko da ake samu a tashoshi kafin kaya su fito. Saboda haka abin farin ciki ne, kuma saboda daga nan ma za mu iya aika kaya ko idan kasashen waje, abin da yasa ake cewa tattalin arzikinmu zai bunƙasa. Idan aka fara aiki a nan, wajen mutane 3,000 zuwa 5,000 za a samu aiki, sa'annan kuma wasu masana'antu za su dogara kan wannan tasha.
Alhaji Aminu Bello daga jihar Sokoto da kuma Alhaji Sani Gwamna daga jihar Zamfara suna cikin waɗanda suka halarci wannan taron kaddamar da tashar tudu da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi a garin Kaduna.
A jihar Sokoto already mun samu takardu daga Shifas Council da ita kanta gwamnatin tarayya na za a yi irin wannan a garin Ilela, wanda yake idan muka yi la'akari da tarihin Ilela wajen kasuwanci za a gan cewa wuri ne kuma gashi kusa ga Niger. So wannan abu ya gaskiya yi daidai.
Yanzu za mu ce a arewacin Najeriya wannan shine na farko da aka samu cewa idan yanzu ka je ka sau kaya daga waje za a iya kawo maka su har nan garin Kaduna, a bude kai biya hakkin gwamnati ka dauki kayanka. Haka kuma idan zaka daga nan Kaduna zaka zo ka cika container dinka ka tura, kaga an samu sauki ba sai ka je Lagos ba.
Ko bayan kaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu ta jihar Kaduna, shugaban kasa Muhammadu Buhari ma ya kaddamar da wasu tarago-tarago na jirage da wasu kawuna masu saurin da za su rinka daukar al'umma daga Kaduna zuwa Abuja. Jiragen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce saurin da suke da shi zai baiwa 'yan Kaduna dama su yi aiki ko kasuwanci a Abuja, saboda jiragen za su rinka daukan sa'a 1.5 ne kawai daga Abuja zuwa Kaduna ko kuma daga Kaduna zuwa Abuja. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.